tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Colombia. A yau Alhamis 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2021, Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani akan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka zuwa Najeriya. Ana sai mu kawo muku rahoto akan binciken kungiyar Amnesty International akan cin zarafin ƴaƴa mata da ƙananan yara a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Najeriya, inda zai yi wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a ƙasa ta biyu da ya je a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema, da shugaba Muhammadu Buhari, da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki, da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara yada zango jiya Laraba, wato ƙasar Kenya, inda ya gaya ma wani gungun ɗan gugurmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya. Ya yi gargaɗin cewa hatta ƙasar Kenya mai ingantaccen tsarin demokradiyya ta yi ta fama da ƙaruwar labaran ƙarya, matsalar cin hanci da rashawa, tashin hankali mai nasaba da siyasa, da kuma tsangumar masu kada ƙuri'a. Shugabannin ƙasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis, wanda shine karon farkon taron ƙasashen uku cikin shekaru biyar don su tattauna kan sauyin yanayi, ƙaurar jama'a, tattalin arziki, da kuma sabbin ƙalubale kamar na annobar COVID-19. Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis, kafin dukkaninsu su dunguma don gudanar da taron farko na shugabannin ƙasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016. Taron ya biyo bayan kwashe watanni goma da aka yi ana ta ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta ƙasashen arewacin Amurka, wadda ke da matuƙar muhimmanci ga cigaban tattalin arzikin ƙasashenmu, da kuma haɗin gwiwa wanda zai taka muhimmiyar rawa wajen warware matsalolin yankin da ma duniya baki ɗaya. A cewar mataimakin sakataren yaɗa labarai na fadar White House Chris Mega a jiya Laraba. Jiya Laraba, shugabar ƙungiyar mata 'yan wasan tennis ta bayyana damuwarta kan wani saƙon email da ƙungiyar ta samu, wanda a ciki aka nuna cewa ƙwararriyar 'yar wasan tennis ɗin nan Peng Shuai ta ƙaryata zargin da ta yi a baya cewa an ci zarafinta ta hanyar lalata. Peng, wadda ɗaya ce daga cikin shahararrun 'yan wasan motsa jiki a China, ta faɗi a kafar yaɗa labarai a farkon wannan watan cewa tsohon mataimakin premier China Zhang Guoli ya tilasta ta sun yi lalata, sannan daga baya suka riƙa yin soyayya loto-loto. Nan da nan aka goge saƙon da ta saka, kuma tun sannan aka daina ganin ta a bainar jama'a ko ji daga gare ta, wanda hakan ya tayar da hankalin 'yan wasan tennis a faɗin duniya. Amurka ta yi shelar ƙaƙaba takunkumi kan wasu manyan jami'an sojin ƙasar Cambodia a makon jiya, wanda hakan ya janyo zazzafar caccaka daga Pompi, da kuma tayar da jijiyoyin wuya game da abubuwan da China ke ginawa a wajejen sansanin sojojin ruwa da ke Rim. A wata takardar bayani game da wannan shawarar da aka yanke, Amurka ta yi nuni da almundahana musamman game da wannan sansani na soji, wanda ya zama wani fagen rikicin siyasar yankuna tsakanin manyan kasashen, yayin da Amurka ke nuna damuwar cewa wurin na iya zama wani sansanin sojin China a mashigar ruwan Thailand. Ranar 10 ga watan nan na Nuwamba, ma'aikatar Baitul Malin Amurka da kuma ma'aikatar harkokin waje suka bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan General Chu Pirong, Director General na sashen kula da kayan aiki a ma'aikatar tsaro, da kuma Admiral Tivin, babban kwamandan sojin ruwan Cambodia kuma dan uwan ministan tsaro Tibang. Kasashen kungiyar G7 sun yi tir da abinda suka kira kirkiro matsalar bakin haure da kasar Belarus ta yi a kan iyakokinta jiya Alhamis, yayin da kasar Poland mai makwabtaka da ita ta bayyana cewa an sake kokarin haurawa ta kan iyakarta. Muna kira ga gwamnatin Belarus da ta daina wannan takala da kuma amfani da jama'a saboda kauce ma ci gaba da samun mace-mace da kuma walhalu, a cewar ministocin harkokin wajen kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italia, Japan, Burtaniya da kuma Amurka a wata takardar bayani. Suka kuma kara da cewa ya kamata a baiwa kungiyoyin kasa da kasa damar kai kayan jin kai. Kasashen Turai na zargin shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko da tura dubban bakin haure akasari daga gabas ta tsakiya don su ketare kan iyaka ba bisa ka'ida ba, a matsayin ramuwar gayya saboda takunkumin da kungiyar tarayyar Turai ta kakaba ma Belarus sanadiyar murkushe masu zanga-zangar kare tsarin demokradiyya da ta yi. Belarus dai ta karyata cewa ita ce ta kirkiro matsalar cincirindon bakin haure a kan iyakar.
Labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko. Da yammacin yau ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakoncin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata ziyara aiki da yake yi zuwa kasashen Afirka uku. Shin kome wannan ziyarar ta kunsa da kuma batutuwa da aka tattauna? Na zanta da wakilarmu ta wayar home Madina Dauda wanda ta halarci zaman a Aston Rock, inda na tambaye ta muhimmancin wannan ziyarar ga al'umman Najeriya.
Ande ganawar dai ta tabo harkar tsaro da rahoton da aka fitar a zangar NSAS da batun yaki da annobar corona, hada ma dai batun tattalin arziki. An tabo batun basussuka da Najeriya take ci a kasar China da wasu kasashen, kuma ta ce ganawa ce mai muhimmanci ga kasashen duka biyu.
To musamman idan aka duba bangaren tsaro, akwai wani shiri da ita Amurka take da shi ne domin ganin ta tallafa ma Najeriya ta yaki wannan matsala ta 'yan ta'adda da kuma 'yan kungiyar Boko Haram?
Eh, kwarai, an yi magana a bangaren tsaron, an yi magana akan kayan yaki da Amurka ta sayarwa Najeriya, musamman ma a fannin da Amurka ta ce za ta horar da jami'an tsaro amfani da waɗannan makaman, wato saboda kar a yi amfani da su a ci zarafin 'yan ƙasa. Kuma abinda dai ya ɗauki hankali da kowa ya ta jira a ji shi ne batun kafa sansanoni da aka yi tace ku ce aka yi cewa Amurka tana son ta kafa sansani a Najeriya. To amma wannan batun bai taso ba.
To ina aka tsaya a game da magana da ta shafi ainihin basussuka da Najeriya kan ciyo daga kasashen ƙetare?
To batun bashi kuma shi ne cewa Amurka ta ce bata damu da bashin da Najeriya ke ci ba, sai dai kawai tana cewa a yi taka tsantsan wajen cin basussuka saboda kada su zama wa ƙasa matsala, kuma gwamnati ce ƙoƙarin sa ido domin a hana wawurin kudaden ku a sace su a kai su wasu kasashe a aje maimakon ai amfani da shi saboda al'umma su more Roman demokradiya anan ne dai Anthony Blinken ya nuna damuwa cewa lalle idan Najeriya za ta ji bashin to kar ta ci bashin da zai rinjayi kasar ta hana kasa yin ayyukan da ya kamata kuma ta hana ayi sace-sacen wa'annan kudade kamar yadda ake ji a kulliyomin
idan ka duba maganar corona wani gudunmawa ita Amurkan take shirin baiwa a Najeriya
to ka san doctor dama Amurka ta riga ta ba Najeriya tallafin magunguna har miliyan 7 da rabi kuma in baka manta ba akwai batun cewa ta kafa wasu sansanonin gwaji da karban magungunan kusan wajen 150 a cikin kasa saboda haka Amurka tana nan tana kokarin ta na tabbatar da cewa ta tallafa wa Najeriya wajen yaki da wannan cuta ta corona da kuma kokarin ganin cewa ta farfado daga cikin matsalolin da wannan cutar corona ta taho da su a kasar baki daya domin kare kasar da hana shi maltala zuwa wasu kasashe da zai zama matsala ga nahiyar Afrika baki daya
Tamma sauraro sai ta ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirinmu na safe don jin cikakken rahoto a game da wannan ziyara. Wakilarmu Madina Dauda kenan daga fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka. To daga nan kuma sai mu duba rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, Amnesty International, ta bayyana da cewar gazawar gwamnatin Najeriya wajen kawo ƙarshen matsalar fyaɗe da sauran laifuffuka na cin zarafin mata da ƙananan yara na ƙara ta'azzara sakamakon rashin hukunci mai tsanani ga waɗanda ke aikata waɗannan miyagun ayyukan. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton wakilarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
Cikin wani sabon rahoton bincike da kungiyar Amnesty International ta fitar, an gano cewa a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 an samu matsalolin zarafi na fyaɗe a Najeriya sama da 11,220, lamarin da ya nuni da yanda matsalar yayi kamari a kasar. Awal Musa Rafsanjani shike zama shugaban kungiyar a Najeriya.
A cikin wannan bincike da muka yi mun gano yanda ake ci gaba da yiwa yara da mata fyaɗe a Najeriya kuma inda ƙananan hukumomi a jihohi da kuma a birnin tarayya din ma ba sa daukan cikakken matakai da za su kawo ƙarshen yanda ake yara mata fade ba a daukan wani cikakken mataki don a gurfanar da waɗanda suke aikata irin wannan lalata ga yara kuma mata sa'annan mun fuskanci cewa da dama jama'a al'umma ba sa iya cewa su faɗi abin da aka yi musu
duk da cewa a baya Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci ga matsalolin cin zarafin mata da ƙananan yara sai ga matsalar tafiya dina neman kai wankin hula dare a kasar duba da yanda ake ci gaba da fuskantar matsalar da aka danganta da rashin daukar hukuncin da ya kamata Dr. Halima Sanda da ke kare haƙƙin mata ta yi ƙari da cewa
matan da iyayensu har yara maza fa ake cin zarafin su ba wanda aka bari amma saboda kullum muna cikin boye-boye ba masu a idan aka fito aka wayar musu da kai cewa wannan abin yanzu suna ganin shi ai kaman za a kyamace su iyayen sai su ga idan aka san an taba yiwa SPA ba ga samu miji ba za a kyamace su ko kuma wani lokacin ma sai a ce wai laifin ta ne ita ta je ta yi to wata yarinya ma bata san cewa wai ai mata fyaɗe ba laifi
a bangare guda kungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa a lokacin kulle na annobar COVID-19 an samu matsalar fyaɗe da dama kazalika daga cikin waɗanda suka yi korafi yayin gababar rahoton sun bayyana cewa yanayin yadda jami'an 'yan sanda ke hantaran su tare da yin fatali da ƙara zakin su yasa a wasu lokutan sun gwammace da su yi shiru da bakin su Mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ada Ochiara wanda ta halarci kaddamar da rahoton a madadin babban sitatan 'yan sanda ta shaida cewa hukumar 'yan sanda tana daukar matsalar fyaɗe da muhimmanci.
I want to state that the Nigeria as an institution take rape cases and gender-based violence very seriously.
Awal Musa Rafsanjani ya bayyana shawarwarin da suka bayar ga gwamnati a cikin wannan rahoton.
Dole ne a tabbatar da kan cewa irin waɗannan korafe idan an same su a dau matakai akai sai kenan. Sa'annan na biyu, official protection 'yan sanda a kawo wato waɗanda za su ringa kula ko kuma karɓan korafi kuma su binkice akan irin da ake fade a Najeriya. Sa'annan ita da kanta kotunan Najeriya dole ne su tabbatar da kan cewa waɗanda aka kawo su don zargin yin fyaɗe an hukunta su, idan ba a hukunta su ba to za a cigaba da irin wannan al'amari.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Karamar hukuma ita ce mataki na uku a tsarin gwamnati irin ta tarayyar Najeriya. Kowace gwamnati a karamar hukuma tana kula ne da bukatun al'ummar ta don inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin ayyukan kananan hukumomi kamar yadda dokar kasa ta tsara sun hada da ginawa da kula da kasuwanni da tashoshin mota, gina makarantun primary da kula da su, tsara gidaje, samar da cibiyoyin kiwon lafiya, kwashe shara da tsaftar gari. Samar da ruwa mai tsafta, tattara kudin haraji jangali da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko sun gamsu da yadda kananan hukumomi ke gudanar da aikinsu na baiwa al'umma ababen more rayuwa.
Sunana Abubakar Ibrahim. Karamar hukuma kuma suna iya kokarin su, sai dai abin da suke so su yi ba sa iya yi. Mu ba mu san dalili ba tunda ba mu cikin gwamnati. Ko ta bangaren kudi ne ba sa samu isassu, ko kuma a dama ne ba a ba su sabi da kar su samu su dinga competing da gwamnatin sama da su, ba mu san me dalili ba. A duk inda suka ci gaba a fadin duniya, kasashe ba sa amfani da state ma gaba daya, suna amfani da local government ne saboda local government ta fi kusa da al'umma. Sannan muka duba bangaren ma'aikata wayanda suke aiki a kananan hukumomi sun ninninka wayanda suke aiki a state ko kuma a federal government. To sai dai damuwan ba a iya samu a biya su albashinsu a kan lokaci. Wani lokacin sai ka sana bin bashin wata biyu, uku, hudu. To kasuwanni sai ka ga ba kowa a mutane. Za su zo suna son kaya amma ba sa iya siya. Makarantu haka za ka ga ticocin wasu ba masu da kudin motan zuwa makaranta. So muna ba da shawara a karfafa kananan hukumomi, sannan kuma su ma muna ba su shawara su ji tsoron Allah in aka ba su abu don al'umma su tabbatar ya zo ga al'umman.
Mama Esther Paul, local government they are not getting anything and mutanen da suna kasansu ma they are not even benefiting from the government. So ba a samu komai daga local government.
So idan kika yi magana kamar ruwan sha da su asibitoci, kina ganin kamar local government na clinics na local government suna kokari kuwa?
Gaskiya ba sa kokari. Kaga wani clinic ma za ka gan kamar kitchen ne, kamar abandoned project ne ya lallace. Kamar sister take da ta je wani primary health care, sai tana tambaya ta ce mata gashi nan, ta ce wannan shine primary health care amma kuna da counselor, kuna zaben counselor nan, kuna da chairman, the only thing shine kai mun ga immunization shine kai zamu ce local government they are now abun amma they are not doing anything. Chair the local government su yi aiki da su community leaders na su da su youth leaders na community so that just yes sun abu da mutanen community suna so, so that ko ba su yi duka ba in sun kwatanta in wani ya sake zuwa an sake zaben wani sai ci gaba daga inda sun fara.
Sunana Alhaji Ado Musa Dogon Arziki. Tun shekara nawa, tun da Buhari ma ya hau, aka ce za a ba su local government autonomy ko kananan hukumomi, aka ce zai signing su dinga cin gashin kansu ba sai daga under state government ba, ba sai gwamnati, sai gwamna ya samu sanu su yi abu ba. To kullum muna jin wannan abin a baki a baki za a yi, aka ce an yi, to har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Yanzu kuma nan a nan Jos North idan kika shigo hanyoyi babu, yanzu ke hanyar Rukuba Road. Yanzu abu emergency ya faru ma na rantse miki da Allah, sai dai kawai sai Allah kawai, hanya babu mai kyau. Ki shigo nan farin gada babu hanya nan Bauchi Road enter da shin inda trailer suke shigowa gaba ɗaya hanyar ma ya fara mutuwa yanzu tun lokacin jam. Har yanzu daga nan abbatuwa da shin gangaro bridge har yawan kakashi an ga gara completion din shi, har yau ba a gama shi ba. Yanzu daga kin ga yanzu in dai talaka ne ciwo ya same shi karkari, a ce anan in anan Jos ne a yi judda shi, in a Kano ne a ce za a kai shi Mallam Aminu Kano. To wani lokaci ma sai ka je ka samu doctocin ma wai an suna strike a local government din, gaskiya suna kokarin su amma a ƙara sa musu hannu. Kenta yanda kace za a ba local government autonomy din nan, ayi hakuri ayi taimaka gwamnati ta basu su dinga cin gashin kansu, sai ga project ya karu. Kuma indai gwamnati za ta taimaka, gaskiya local government ya kamata a dinga ba kudi fiye da federal, saboda local government din anan population yake. Duk wanda ya fito ko ina ka tafi sai ka fito daga local government ka tafi wani federal.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin gwamnatocin kananan hukumomi. Masana sun bayyana cewa rashawa, rashin cin gashin kai, rashin isassun kudade, rashin kwararrun ma'aikata da rashin haɗin kan mabambantan kabilu da ke zaune a ƙaramar hukuma guda na daga cikin dimbin matsalolin da ke janyo rashin ci gaba a ƙananan hukumomin Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu, Umaru Tanko Almakura, ya danganta wasu matsalolin da ake samu a ƙananan hukumomi da rashin bin ka'ida daga wasu shugabannin ƙananan hukumomi.
Amma fi yawan jihohi ana samun matsala ba don komi ba, saboda tafi da mulkin ƙaranan hukumomi bai tallaka ga fadan gwamnan duka-duka ba. Kuma wannan yana ƙarƙashin ciyamominsu ne wanda suke da ƴanci, suke da dama don an zaɓe su. Kowane ciyaman in ya zo, kowane sole administrator ya zo, tunda gwamnati ne wanda na gargajiya da ake. Ana damun ciyamomi su dauki ma'aikata su annan lokacin da ciyaman zai rufe ido ya dauki ma'aikata da suka shallake kudin da suke da su. Shi ya kawo mafi yawan local government a wannan kasa ba sa iya biyan kudin albashin su, ba wai don kudin ya gaza bane da yawa. Zaka samu wani local government mota guda daya akwai direbobi takwas, a wani wuri zaka samu makaranta inda akwai malamai aji kamar guda goma, zaka tare da malamai su kai 30. To abubuwa haka asibitoci inda zaka samu ma'aikata na local government su zama to kamar 50, sai ka tare sun kai 200. To taya za su iya biyan wannan kuɗi? Saboda haka dole sai sun sake tsari, sun sake cancance yanayin mutane wanda ba su da aikin yi, sannan su sami daman su rinka biyan mutane kuɗin su a cikakke.
Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kenan sanata Umaru Tanko Almakura. Shugaban karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa, Aminu Mu'azu Mai Fata, yace duk da rashin isassun kuɗaɗe da ƙananan hukumomi ke fama da shi, suna iya ƙoƙarin su, sai dai suna buƙatan gwamnatin tarayya ta ƙara wa ƙananan hukumomin kuɗaɗe.
Ƙananan hukumomin nan a mayar musu da martaban su, a san cewa ƙananan hukumomi su ma wani bangare ne na gwamnati, wato tunda gwamnati hawa uku ne, akwai na tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na ƙaramin ƙananan hukumomi. To mun ce a tabbatar da wannan an dawo musu da martaban su kamar yanda tsarin mulki ya faɗa. Idan aka yi wannan, sannan kuma komai ɗin su suna samun, ana sake musu mara, to muna so ya zama na an yi shi gaba daya. In aka yi wannan, maganan tsaro da ake magana ma, idan kudade suna zuwa ƙananan hukumomi kai tsaye, ciyaman ya fi kowa kusa da jama'a, zai zauna ya shirya, ya san ga kudi wata zai cire kaza ne a ajiye saboda sha'anin tsaro, kaza a ajiye saboda gudanar da ayyuka na kiwon lafiya da ilimi da sauransu. To saboda shi talaka in ya tashi bai san gwamna ba, bai san shugaban kasa ba, amma shugaban karamin hukuma ya sani. To idan aka gyara wannan mataki na mulki, ina tabbatar miki cewa yawancin irin abubuwa da ake samu a kasa na taɓarɓarewan tsaro da tarbiyya da ire-irensu da ilimi da sauransu duk za a kawanta.
To akwai masu ganin kaman wato ita gwamnatin tarayya wanda a ce ma'aikatanta ba su da yawa kaman ƙananan hukumomi, tunda yawancin gudanar da ayyukan a ƙananan hukumomi ne, amma ita take da madafun iko, ita take da ƙarfin tattalin arziki. Idan ka duba kaso da ake bayarwa na kuɗaɗe, ita ke karɓan mai yawa. Kana da ra'ayin cewa wato a ba ƙananan hukumomi ƙarfin iko ta yadda su za su samu kuɗaɗe mai yawa wanda za su aiwatar da ayyuka?
Gaskiya mun ba da wannan shawaran a rubuce, mun ce a ɗaga yawan kaso da ake ba ƙananan hukumomi, wato daga kashi 100 muna neman a bamu kusan kashi 26, maimakon da bai kai ko kusa da wannan biyu ba. To muna gani idan aka yi haka ɗin zai ƙara wa ƙananan hukumomi ƙarfi don tafiyar da dukkan ayyukansu. To wannan abu ne wanda dukkan mu ciyamomi na Najeriya mun yi roƙo a kai, kuma mun ba da shi a rubuce.
Ƙananan hukumomi da ke zama matattaran al'umma da ke da bambancin ƙabila, addini, jinsi da al'ada na buƙatar haɗin kai don ba da shawarwarin da za su kawo ci gaba mai inganci ga kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar da jerin sunayen yan wasa guda goma da aka zaba a matsayin gwarzayen yan wasan duniya na bana, waɗanda kwamitin ƙwararrun wasannin motsa jiki na ƙasa da ƙasa suka zaba. Suka haɗa har da wakilai daga sassan nahiyoyi shida na wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya. Waɗanda aka zaba ɓangaren maza na duniya na shekara su ne Joshua Cheptegei daga Uganda, sai Ryan Kroza ɗan ƙasar Amurka, sai kuma Mondo Duplantis daga ƙasar Sweden, Jacob Ingwersten daga ƙasar Norway, sai kuma Eliud Kipchoge daga ƙasar Kenya, Pedro Ricardo daga Portugal da karan tsalle sau uku wanda ake kira da Turanci triple jump, sai Daniel Saal daga ƙasar Sweden shi ne da karan jifa na farkai wanda ake kira da sunan discus a Turanci a gasar Olympic. Miliatis Tentoglu daga ƙasar Chris, sai Damian Wona daga ƙasar Canada, sai Kirsten Hoham daga ƙasar Norway, sai da kwance mu bayan wannan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Najeriya Super Eagles ta kai ga shiga zagayen ƙarshe a neman cancantar shiga gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya wanda za a yi a ƙasar Qatar a shekara mai zuwa. Super Eagles ɗin dai ta samu nasarar kaiwa ga zagayen ƙarshen ne biyo bayan kunnen doki da suka yi da ƙasar Cape Verde a ranar 30 da suka gabata. Ministan wasanni da matasa Chief Sunday Dare ya naɗa Abba Yola a matsayin shugaban ma'aikata a ma'aikatarsa. Abba Yola wanda har ya yau shi ne Ciro Manyola kuma tsohon ɗan wasan motsa jiki ne. A wata sabuwa kuma akwai yiwuwar za a sallami kocin ƙungiyar ƙwallon Super Eagles Gennaro Torres a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Hakan kuwa ya biyo bayan wani kamfanin da ke alaƙa da tim ɗin Super Eagles ɗin da ya amince zai biya kuɗaɗen sallamar kocin ne. Majiya daga hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFL na bayanin cewa an sanar da kocin game da wannan shawarar, wanda tuni ma hukumar ƙwallon ƙafa ta fara cigiyar wani kocin da zai jagoranci Super Eagles ɗin don buga wasan ƙarshe da zai kai ga cancantar shiga wasan ƙwallon ƙafa na duniya wanda za a yi ƙasar Qatar a shekara baɗi, da ma neman cin kofin ƙalubale na Afirka da za a yi a Kamaru a shekara mai kamawa. Tsohon ɗan wasan tsakiya kuma mai koyar da wasa a club ɗin Mighty Jet na garin Jos, Tony Okorundu, an zaɓe shi a matsayin mai ba da shawara a fannin wasan buga ƙwallo a club ɗin Mighty Jet ɗin biyo bayan gudanar da interview wanda daga bisani hukumar gudanarwar club ɗin Mighty Jet ɗin ta zaɓe shi. Abdulrahman Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Najeriya, inda zai yi wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a ƙasa ta biyu da yaje a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isa su Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki, da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara yada zango jiya Laraba, wato ƙasar Kenya, inda ya gaya ma wani gungun ɗan gugurmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya.
Mau sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Peace, salam.